Kasashe takwas da shugabannin juyin mulkin ke halartar taron na Federal Sillage. Tsohon shugaban Nigeria Goodluck Jonathan, shugaban kasar Togo Farage Nsibi, Macky Sall din Senegal, da Macky Kabarin Burkina Faso, da Kassayemi Osibanjo na Nigeria, da Muhammad Yusuf na Niger, da Alpha Conde, da Ali Hassan Ouattara na Cote d'Ivoire ke yin sakani. Sai tawagar haɗin gwiwar da shugaban kwamiti na 'yancin mutane Kenel Asimi Kweta, shugaban ECOWAS Akufo Addo, a wurin buɗe taron na tuntuɓar juna, yana ce akan buƙatar a mayar da Mali bisa turbar demokuraɗiyya cikin gaugawa. Shugaba Akufo Addo ya ce babu wani jinkiri da za a yi wurin kawo ƙarshen lamarin.
This is my first assignment as chair of the ECOWAS authority. My reason for this meeting.
Wannan ne aiki na farko a matsayin shugaban hukumar ECOWAS. Dalili na wannan taron sauki ne. Muna buƙatar mu kawo ƙarshen shawarwari da muka yi akan Mali. Wannan ƙasa ba ta buƙatar wani jinkiri wurin ɗebe gwamnati tabbatatta bayan abin da ya faru a ranar 18 ga watan Agusta, yayin da aka hambari takwaranmu mai martaba Ibrahim Boubacar Keita daga mulki a wannan ƙasa. Shugaba Akufo Addo ya gode wa jagororin juyin mulkin da sun kabari hambararren shugaban ƙasar ya tafi da duba lafiyarsa a ƙasar waje. Shugabannin dai na tattaunawa a sirce, inda za a fito da sanarwar bayan taro a lokacin da nake gabatar da wannan rahoto. A cikin nazarinsa, wani masanin tsaro Adam Bona ya ce a matsayin chairman na ECOWAS, shugaba Akufo Addo na da ƙarfin siyasa da ƙwarewar da zai jagoranci taron gwamnatocin wanda zai kai su ga mayar da Mali bisa turbar demokuraɗiyya watanni 12. Hali da ake ciki a Mali musamman a Sahel, Niger, a Hagu, Burkina Faso bayan abinda ya faru, waɗannan mutane ya kamata su kula yarjejeniya kan yadda za su ɗauka don shi ƙungiyar tattalin arzikin nahiyar Afirka ta yamma ECOWAS a matsayin jagora. Da su ne ya kamata su magance wannan lamari musamman yayin da shugaban ƴan adawa ya soma tattara taron magoya baya da sauransu, abin da ke nuna an hagi abin da zai faru a Mali. A wata cigaba kuma, wani babban malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Ghana, Dr. Saidu Alidu, ya jinjinawa shugaba Akufo Addo da yadda ya gayyato shugabannin kasashen ECOWAS zuwa Accra su samu bakin zarin warware rikicin na Mali.
Mali is a very big country and it shares borders with almost 5 other African countries.
Mali ƙasa ce mai girma kuma tana da iyakoki da ƙasashe na Afirka kaman 5, don shi rashin kwanciyar hankali a Mali zai iya shafan sauran ƙasashen Sahel. Don haka ƙoƙari na tattauna samar da hanyar warware rikicin na da muhimmanci ba ga Mali kaɗai ba, ga duk sauran ƙasashen Sahel. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.